kwararo sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan wato federal secretariat wato inda ofishin hukumar nan da yake lura da ingancin abinci da magunguna wato NAFDAC suka yi wato jawabi a dangane da wani taro wanda gwamnatin jihar ta bayyana yanda wato kananan masana'antu za su dinga rijista da ita wannan hukuma a daidai wannan lokaci muna ita wannan hedikwatar wannan hukuma domin jin martani daga shugaban ita wannan hukuma Pharmacy Shaba Muhammad.
Sunana Shaba Muhammad, Director NAFDAC and State Coordinator Kano.
To a kasancewar shugabannin masu ruwa da tsaki akan harkar da ta shafi kula da ingancin magunguna da abinci da kuma kudirin ga wannan kundiri na gwamnatin jihar Kano, wata shawara za ku bata?
Okay, kudirin wanda muka je kura da kwanan da okay za a sace wannan. Okay, actually batun wuzirin mun shigo ne a mu bada hadin kai ma gwamnatin Kano domin a gyara wajen rice processing facility na MSME na kura da wanda ke kwanan meye sunan kwanan ma kwanan da wake. In fact, na je da SSA na governor small scale products da wani daga minister of commerce. So mun je mun duba wajen kuma mun gan mutane wanda aka ba wuraren sun yi kokari suna so su develop, amma matsalan su shine infrastructure, hanyar da za a yi zuwa na ciki da lantarki sune matsalan su. So in gwamnatin Kano ta fito ta yi musu wannan, ina ganin wajen zai ba da aiki ma thousands na yaran da suke so su aiki.
Okay, to wace hanya hakan zai ƙara inganta al'amura da ake bukata a jihar?
To sai wajen she is excellency dai executive governor Dr. Abdullahi Umar Ganduje Cardinal Islam shi ne yake da karfi da zai yi wannan, kuma muna kira ga shi so da shi da SSA na shi irin su san abun da aka yi a wajen su yi provide ne wayan infrastructure din.
To wani tabbaci za ku bayar ko kuma ya kalli wurin wurin su wannan cibiyoyin da za a samar da right position din saboda a samu abun da ake bukata?
Wallahi dan muka je wajen da muka duba rice processing din da ake a wajen ya linke abu da manyan kamfanonin ke yi, because zai ba da aiki ma mutane sai ga 10,000 a wajen, kuma a ce kowane mutum daya ya yi processing ton daya ko ton biyu ko wasu ma irin zuwa ton 10 a hada su kowace rana. Ai Allah ne ya san adadin shinkafa da zai dinga fita daga jihar Kano. So in gwamnati suka yi wannan facilities, ai ba karaman irin karfe aka ba matasa a Kano ba.
Sauraro Pharmacy Shaba Muhammad kenan aka saurara shugaban NAFDAC a nan Kano, ni kuma sunana Yusuf Ladabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM.